أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله. نعم، يومنا رانا لتنوكو نو غوتن Shawwal bakwai ko bakwai ga watan Shawwal yau shekara ta 1445 Hijriya, wanda shine 15 ga watan 4 watan Afril shekara ta 2024 miladiya. In sahat muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gabatar da fadin gaskiya da aiki da shi. A yau ne bayan hutu da aka ɗauka na azumi na karatuttuka, ya Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon shi da hikimar shi da zaɓenmu da ya yi ya kaddara muna cikin masu rai da lahiya domin ci gaba da wannan darussuka wanda ake a cikin masallatayya insha Allah. Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'imomin da ya mana wanda ba su kirgwa. Kamar yadda aka yi alƙawari, idan ban manta ba, darasinmu na ƙarshe wancan karon mai'i da Urjuzal Mi'iyya ko? Urjuzal Mi'iyya ta sira kenan ko? Wadda mun yi ta kusan darasi 12 daurarta. Yanzu kuma insha Allah, kamar yadda aka yi alƙawari, zan mu shiga Urjuza As-Sinniya fi zikri hali ashrafil bariyya, wanda Sheikh Amin Al-Muwafiq wanda shi ya rera ta ya rubuta nazam din Aljazairi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gaba katar da fadin gaskiya da fahimta darussuka da suke cikin wannan yake ciki kuma da aiki da shi. Kamun mu shiga darasi, ina so mu tunatar da junanmu gaba daya wasu 'yan masail kaɗan. Masala ta farko ita ce wato hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake kwatanta daga cikin alamomin tashin kiyama taqarubuz zaman, yana daga cikin alamomin tashin kiyama kusantowar zamaninnika. Sai yake cewa a cikin hadisa haka maqala sallallahu alaihi wasallam, zaka ga shekara ta zama to kamar wata daya, as-sana ka shahr wa shahru kal usbu, shi kuma wata dai sai kaga ya zama to kamar sati daya, wal usbu' kami ka yaumi, shi kuma sati dai sai kaga ya zama kamar rana daya, wal yawmu ka sa'a, rana dai sai kaga kamar wata sa'a dai ce kamar wata awa daya. Ai uwa, ina tunatar da mu cewa mun zo lokacin nan, mu duba mu gani yaushe ne muke cewa zan mu shiga hutun Ramadan. Wai gashi har mun sharce wata daya da ƴan kwanaki har mun dawo hutun Ramadan. Ka duba ka gani, kamar wallahi kamar shi ne, kamar dai satin kamar shi din ne satin. Kenan zan mu ga cewa mi taqarubuz zaman ya riga ya zo. Abu na biyu yana daga cikin cewa alamomin tashin kiyama ya riga ya zo, shi ma da taqarubuz zaman shi ne mautu fusha'a, mutuwan kai tsaye. In zaka wadi da Hausa sai ka ce mutuwan kwatsam, ka san da an ce kwatsam shi ne mi kai tsaye. Malam Basha, ka san kwatsam? Mutuwar kwatsam wallahi ita ma muna cikinta. In ba a yi maka ita ba, to ana yin ta cikin unguwarku. In ba a yi cikin unguwarku, ana yin ta cikin garinku, cikin ƙasarku, duk za a same ta. An gane ko? Ka ga mutum yanzu miki sai ka ji ana wane ya rasu, sai ka ji ana to yaushe muka rabu da shi, lahiya, sai ka ji ana tambaya be da lahiya. Ha, ai ba rashin lahiya ba ce alamar mutuwa. Ba rashin lahiya ba ce alamar mutuwa. Yanzu daga cikin accident da aka yi kwanan nan, Allah ƙara tsare mu nan tudu post, akwai wani shi abokin mu ko mai motar kwawa shi wurin da motar suka bugu wurin wani dan mai ne ya kama sai ya ce bari ya je ne motar shi da gaugawa ya dauko essence ya ciko ta kawai ya tada ya wufi ta tashi gaba daya shi ma kaga kwatsam wanda suka rabu da shi an rabu da shi lafiya ga mutuwa wannan da take ta yawo cikin rezo sai sai da fulafulan nan da so ita ma inda suke ba da labari ne lahiya lau lahiya lau har sai da tai comedy ta leken wata ko ranan litinin ko aka ce lendi tai comedy nan da leken wata tana kallon wata tana neman wata da kanta an gane ko talata kuma a dan tashi da ita lahiya lau talata ka a ce mi kwatsam ita ma ta tafi kaga kenan muna cikin mi wato wayannan abubuwan hadisan nan guda biyu na takarubu zaman da motu fuja da muka gan su practice gare mu wallahi ya ishe mu mun nutsu mu koma ga Allah subhanahu wataala saboda wannan masu motu fuja din ba wai ne wani abu muka yi ba mu din dai ne su ne kamar yadda ta kama su tana iya kama mu kwatsam muna tunanin mutuba yau mutuba gobe jibu mu gyara wallahi sai mun ji ana mar rabbuka sai ka ji ana yabu da adam da fanuka wan sarafu annabi yace sai an tada ka a ce ya kai dan adam sun binne ka sun kama hanya sai ka ji ana haka ka ji sawu takalmin wanda suka binne ka in kuma wannan motu fuja ba ta same mu ba Allah subhanahu wataala ya kaddara sai an amara mu an dan sha mu tsawon kwanaki to ina ma kwanakin suke yanzu kalli yanda suke gudu ina suke in an amara mu an ce Mala Ibrahim ka tuna lokacin duka yaushe ne muke ganin mu muna guje-guje a titi nan wurin. Wai yanzu mu ma mun zama responsible manyan kam. Ka duba hadda diya Allahu musta'an. Allah mana gafara. Eh mana ka duba yanda lokacin yake gudu ta kawai tartar. Yanzu da an kwana bi sai kaga an zo ana duka ma ana malam. Allah ya gafara. Bare mu da muke da diya mata na farko. In aka gani in kaga shi wannan motu fuja'a Allah ya kaddara ka tsallake ta to kwanakin namu wani gudu ne suke menene kamar ka sanya makarmami wuta ka san karmami in aka sa mai wuta yanda yake gudu ko wallahi in ka lura kamar jiya ne ake za a duba wata kenan wannan abin ya ishe mu izina tunatarwa da zanmu majuna ta uku ita ce yana daga cikin alamomi da zaka gane cewa in kai ibada ta karbu ka biyo ta da wata ibada in kai ibada alama da zata nuna ma cewa wannan ibada ta karbu ka biyo ta da wata ibada saboda shi ka san aikin kirki kamar wani iman ne mi ake ce mashi mayan ƙarhe aikin kirki mayan ƙarhe ne haka aikin banza mayan ƙarhe ne kuma kowane yana janyo nashi in aikin kirki ne kai in dai har ya shiga akil tabbas tabbas ya shiga to sai ya janyo wani aikin kirki in na banza kai tabbas na banzan ne ya shiga ko shi da man da kai sai ya shiga katu na banzan katu ne da kai sai ya shiga Allah bana gafara to tabbas sai janyo wani Allahumma illa an Allah ya ma muwafaka kana yi sai ka goge shi kasa gom kace astaghfirullah ta kirki tawbatan nasuha sai ka goge shi to mayan ƙarhen bai janyo komi babu mashi an doke mayan ƙarhen an kwakwatsa shi an kona shi to yana daga cikin alamar ka ga aikin ka ya karbu shine kai biyo shi da wani aikin kirki yanzu misali Ramadan muka yi cikin iko Allah kashi 80 daga cikin mu a cikin Ramadan mun ji batirin mu ya kai 100% da lokacin cikin Ramadan mala'ika zai ce ma malam mutai cewa za ka yi mutai haka ne ko malam mutai kawai imani ya she degree ba ta yi tak eh mana jiwa daga cikin mu zaka samu jiwa daga cikin mu sun ji wannan shuurin imanin ya hau kawai daga nan kai tsinka aljanna kake kaga mutai yana neman kawai Allah in dai rayuwa ce akwai matsala a cikin tafitinar rayuwa Allah ka dauke mu mutahi a bar wannan dinnan amma ayin ga ma in babu imani nan wallahi koda da kwai fitinai sai ka dinga tunanin menene a dan kara ma to da yawa daga cikin mu ai an ji wannan yanayin ko to kamata yayi kai kokarin cewa kai aikin ka zai karbo. An gane ko? Mi nake ne ko da ya kasance aikin ka da kai ka dai yi su da menene? Allah in ya ga dama sai ya ce mi fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. In kai kuskuren ba ko da ayyukan bai karbo ba in ka kyautata wannan dinka sai Allah subhanahu wata'ala ya tattaro wannan kurakuran naka a maida su mi lada. Amma kai an yi aikin kirki kuma sai ka gani misali ai Ramadan muka yi. Ana idan Ramadan da ja wasu sun idan su tashawal din su yau. Yau wasu suka idan. Ai ka san dai ba ɗaya ba kuke da kai da muka fara ba. Haka ne ko? Kuma in sun idan ci gaba za su yi Alhamis watakila sai sun yi azumi. Ko kuma wasu sun yi azumi Annabi Dauda. Ai ci gaba yau gobe yau gobe yau gobe ai. Dewa daga cikinmu tun kiyamar laili ta ƙarshe da aka ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin akai addu'a dewa daga cikinmu ba a ƙara tashi ba to kuma dai kake da wanda kuma yayi ta tashi cikin daren nan guda bakwai ke ba dai ka sani ya ne aikin yake an gane ko balil insana ala nafsihi basira kamar kanka lissahi ka gani wai so nawa na tashi bayan azumi wani malami yake cewa istinbatan da maganar da Abubakar yayi bayan rasuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan mi Abubakar yace masahabai yace ayyuhan nas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammad kad mat ya ku mutane duk wanda ya san muhammad yake bauta ma to ga muhammad nan dai ya rasu sai yace wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyul la yamut wanda kuma Allah yake bauta ma ya san cewa Allah a raye yake bai mutuwa malamin sai istinbati yace ayyuhan nas man kana ya'budu ramadan fa inna ramadan qad mata mutane duk wanda ya san ramadan yake bauta ma ya san cewa ramadan fa ya wuce an gane ko ya wuce akwai ibadun ramadan wanda yau aka ce sallah ta yi an sako shedannu shi ma an sike shi sai ka ce tara ka daure su da mara da shi ya sai ran nan sai a ce ba lada ba zunubi ran nan a mesa yake kwana Allah mana gafara kai ta kan da Allah wannan ka ce ramadan dinka ya karbu ka kwana mes radda aka yi da ran nan yace wa man kana ya abdullah fa inna allah baqil la yamdi wanda ya san Allah yake bauta ma ya sani Allah a wanzai yake yana nan bai wucewa a ce Allah shike nan ta kare to sai ka tabbaye kanka kai bawan ramadan ne ko bawan Allah ne kowa ya tambaye kanshi kuma kowa ya sani sai a Ramadan zan yi ibadodin nan ko kuma Allah nake mu wannan bautai balbar ma in kana da hankali in Ramadan din ya wuce sai ka yi zage zamsi saboda falalar da ka samu da aiki kada a Ramadan wajen Ramadan babu shi an gane ko saboda a cikin Ramadan ne Allah subhanahu wataala yace lailatul qadri khairun min alf shahr an gane ko ta lailatul qadri tahimi wata dubu daraja ta yi su alkhairi ibadar da ke cikin ta ita kuma lailatul qadr ta fara tun daga magariba sallar ka ta magariba kai sallah ta kusan shekara 83 ne alf shahr ko isha'i haka sallar dare haka salamun hiya hatta matla'il fajr haka Allah ya ci kenan yanzu da babu wannan falalolin babu wannan abubuwan sai muhimmai saidan tsam kamar wanda wani malami ya ce shi Ramadan da muke ganin shi menene wata sallar formation ce ake shigowa kai forman kanka yanzu mu dauki misali azumi a karshen nan ai an sha rana amma kana shan wahala azumi ko ka dai shi rana amma azumi jikin ya riga ya saba yayi abici sallar dare sai da take baka jin wahalar ka baka ma san ana yi ba eh muke cewa ka je ka bincika surtu lai zai ci dan wata kila kai ke wurin ke dan abinci kai kusan awa uku ka kasa yi ma Allah awa daya a tsaye ke dan abinci ko ke dan aje ko kuma an ta himash ko irin wannan kai awa uku a tsaye ko awa hudu amma ka kasa yi ma Allah awa daya a cikin dare Ramadan ya wuce ka wuce kenan wannan shine fadakarwar mu mu sake damtse wanda ba mu fara sita shawwal ba mu yi gaugawa mu fara kamun mu tashi mu shi shawwalin babu shi wanda kuma muka fara mu yi gaugawa mu ida kamun mu tashi mu ji shawwal din ya wuce wanda kuma mi muka ida ko ba wai shikenan ba Allah ya ce fa iza farakta fansab wa ila rabbika fargab idan ka ida to ka ciru in ka ida wannan ibada ka ciru ka je zuwa wata ibada dan kai kwadayin neman lada wurin ubangijinka ka sani Allah subhanahu wa ta'ala da yace ma Ramadan ayyamun ma'dudat wasu ƴan kwanaki da ƴan kididdigaggu to karka kalli Ramadan ayyamun ma'dudat ka kalli rayuwarka dukanka kai ma menene kai karan kanka ayyamun ma'dudat kai karan kanka kwana nawa gare ka da wannan takarubu zaman din yanzu ka ji babu kai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara wannan fadakarwa ita ce ya kamata majunan mu gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa lima yuhibbu wa yarda dawran urjuzas sinniya kamar yanda muka yi bayani sarahatan bama shi da ita ba kan dogon bayani da dogon sharhi kawai tunda mun yi wancan mun yi mi mun yi kuma mi iya ita ma da an ci ba a wasu a tatawa sau to gaskiya sinniya kusan duka repetition ne kenan ga wanda ya saurari sinniya sai ya bibi darasin sira na baya kuma ya bibi mi iya sai ya zama complement gare shi insha Allah wannan zan mu ce da shi a dan bulguje bulguje ko da za a yi sharhin baya kasance ba da yawa insha Allah kuma lokacin watakila baya dinga zo kai irin wancan lokaci ba na wannan kenan insha Allah wallahu ta'ala alam sai dai yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da mu bismillahir rahmanir rahim qala al musannif rahimahullahu ta'ala yaqulu raji khaliqi هو الأمين الموافق حمدا لمن هداني لسنة الأدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر كتبتها لتنشر بين الأنام والورى فالله ربي أسأل إتمام ما أؤمل سيأتي أسماؤه صلى الله عليه وسلم أسماؤه الشريفة عديدة منيفة قد جاء في القرآن عن الإله اسمان أشهرها محمد وجاء أيضا أحمد وجاء في الصحاح الهاشر والماحي والعاقب المقفي بما مدى نستكفي وانا كنام ما لأيتي يقول راجي خالقي وانن باوانا باوان الله راجي خالقي وانا يكي وقعين نيمة وانا يكي وقعين سامن لا داور مهلي تنشي an gane ko kika mu muna kwadayin nema kwadayin samun lada wurwa ubangiji shine sai ya fassara ma kanshi sai ya ce ma wal aminu muwafiq shine amin al huwal aminu muwafiq shine aminu muwafiq an gane ko muwafiqi sai ya ce ma hamdan liman hadani na gode ma wannan wanda ya shirye da ni wanda ya shirye da ni akan mi li sunnatil adnani ya shirye da ni akan sunna ta al-adnani wari adnani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa yace mai nisba ila adnani huwa muhammad bin abdullah bin abdul muttalib bin hashim bin abd manaf bin qusay bin kilab wa huwa akib bin murata sango wanda yake cewa alladhi yatahi nasfu ce inda yake zuwa bin adnan ko bin kinada bin mudlikata bin huzaymata bin mudarra bin nazari bin fahar bin galib bin adnan wala ga sai ta zo haka ne ko insha Allah kenan shine yace ma al adnani ya dauki nisba zuwa kakan shi tan al adnan shine yace wa sayyidin yace hamdan liman hadani nagode ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan wanda ya shirye da ni kenan liman hadani nan taqdiruhu Allah huwa allazi hadani li sunnati al adnan shine in ka lura hutuba Abubakar Siddiq sai ya ce maka alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya shirye da mu akan wannan tafarki yace wallahi alazim mu ba mu isa mu shirye da mu ba in ba da Allah ya shirye da mu ba shine Allah ta yake wadi kazalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum aida kuma haka kuke da ai ba ku gane ba in muka dauki da ba ku gane ba yanzu wani sai ya ce shi wawalidu wa mawalida a sunna ya tashi to bincike kaka 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 ya aiki ai an taba kazalika kuntum min qabl kina abin da ya dace gare ka kai da Allah ya shirar da kai kai ta godiya kan shiryar da Allah ya ba ɗan uwa kuma da Allah bai yi da fahimtar da su ba kai ta musu addu'a Allah fahimtar da su an gane ko ba wai ka zo kai ta mutane gori ko wani abu haka ba lala ba ai ko ka kama sunan mutum ka ce ai kaza kaza la kawai mai kaza Allah subhanahu wataala bai san kaza annabi ya hana kaza 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 ne shine hikima an gane ko zan mu ga cewa hatta da da'awar surori makiyya da madaniyya sura makiyya ya take an gane ko ghilza ke da kai cikin khitab din ta sai an sa tsanani an sa rigar an sa tashaddudi amma saboda san kahura ne amma madaniyya sai kaji Allah yana lallabak yana lallaban mu'mine shi mu'mini lallaba shaki an gane ko saboda in dai ba ya hudo da shirka kiriri ba kiri to lallaban mu ne ake kuma a mai adda mu kuma kai kuma da kai Allah ya shirar da kai sai kai ta godiya Allah kuma kana mi annabi ma ya yake ta Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik annabi ma yake tafatarwa wallahi baka gagara Allah bai furgita ka aji ka wani sabon fir'auna yi wallahi wa ma zalika Allah bi aziz Allah mana gafara sai yace ma muhammadul muftari wa sayyidul athhari shine muhammad al-muhtar zababbe wa sayyidul athhar kuma shugaban sarkakakku ta annabi yake cewa ana sayyidu walad adam wala fakhar au kama qala sallallahu alaihi wasallam ni ne shugaban diyan annabi adam gaba daya ba wai hira al-fahari bane ba kenan shine sai yace ma muhammadul muhtar sunnatul adnan shine muhammadul muhtar wa sayyidul athhar shine muhammad zababbe Allah ya zabe shi. Istabahu rabbu. Allah ya zabe shi. Al-Muhtar zababbe ne. Wa sayyidul athhar shine shugaban wa tsarkakakku. Sai yace ma to fa hazihi urjuza latifatun wajiza. Wannan al urjuza wannan an baitittukan da na zano maka. Wannan wanda zan yi maka yace hazihi ga ta amsa. Latifa wata ittabsasta ce wajiza al kadan. In kace ma latifa tsatsasta kaga ai bai dokan mata ba dogon wazani yanzu ka dauki misali urjuza bi'iya ai kaga dogon wazani gare ta yace ma alhamdulillahi alqadimul bari summa salatuhu alal muhtari kaga ya dauke ta wannan to wannan sai yace ma latifa wajiza kuma ir kadanci mun fahimta sai yace katabtu halitun shara bainal anami wal wara na rubuta ta ne dan a watsa ta bainal anam a cikin talikai gaba ɗaya kowa ya same ta ya fahimta a fatihi urjuza latifatul wajiza sai ce ma fi siratil mutahhari a cikin minene urjuza a cikin minaita a cikin sira labarin tsarkakakke an gane ko shafi'ina fil mahshari wanda zai cece mu a ranar tashi kiyama ranar hashar yawmul hashar an gane ko ai mun gani hadisin na ko na neman ceto a zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana laha ko yaje yi ma Allah kirari ba sai mun dawo dogon hadisin na ba ko mun ga shi birar wa takrara shine shafi'ina fil mahshari shi zai ceto an gane ko Allah yace daga kanka sirtu ta tambaya a baka an gane ko washfa tushfa ka tambayi wanda kake so a ce ka ce da ka cece shi washfa tushfa aw kama da ake ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ummati Allah wal umma ta al umma ta wallahi annabi yana son mu iya soyayya fiye da yanda ake tunani kuma duk yanda zan mu so shi ba ma kai yanda yake son mu ba mun fahimta shi yasa dole mu so annabi sallallahu alaihi wasallam qur'an dole mu so shi iya soyayya ta kirki wadda bata huta shari'a ba ainan ne kizai ke saka sai kaga ana soyayya kuma an huta daga shari'a an gane ko dole mu so annabi sallallahu alaihi wasallam mu bi yadda yake so wannan baitin a wancan darasin ba mun kawo shi ko ta'sil ilahu wa anta lahu muhibbu ko hadha badi'un ta'sil ilahu wa anta lahu muhibbun hadha badi'un fil hadha محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لاعطاته ان المحب لمن يحب مطيع كان سابا مع الله وتظهر حبه عفوا كان سابا مع الله كما سيكون كيسن شي كيك سيتي ما هذا محال wannan da wuya yake filki ya sa auna shi badi'un nesa da nesa ne ka ce kana san abu kuma kana san a mishi sai ya ce laukana hubuka sadiqan la ata'atahu da dai a ce san da kake ma Allah na gaskiya ne da ka bi Allah sau da kawa innal muhibbal man yuhibbu muti'u ai kaga duk wanda kake so duk mai san ka yana bin abin da kake so to mu ce muna san annabi kuma muna abin da bai so misali annabi ya ce bai san mi ya ce bai haduwa kidi da mi Qur'ani kenan bai san kidi Allah ya hana kidi sai ka zo kuma kai ka ce kana yaba annabi kana mi kaukau kana rawa kana Muhammadun mu Allah mu da gafara kaga ai haza mahalun fil qiyas badi'u ba soyayya ba ce soyayya menene ka bi shi yanda ya zo yanda wa ma atakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu shine cikakken soyayya gare shi an gane ko kene shine shafi'ina fil mahshar shine zai cece mu a ranar mahshar an gane ko muna fata ranar mahshar lokacin da ake guje-gujen nan muna karkashin innuwar al'arshi Allah sa muna ciki mutum bakwai wanda Allah yake sanya su cikin karkashin innuwar al'arshi sabatun yazilluhum Allah yawma la zilla illa zilla daga cikin su imamun adil shugaba mai adalci ba sai an zo shugaba ba tafkeken shugaba na can sama a ko shugaban kaza ko shugaban ɗan mai aka baka ko shugaban ɗan kaza kaza aka baka kamar sa adalci an gane ko kai ne shugaba a nan kai adalci le secrétaire général ko ya adalci shugaba na daki ko ya adalci an gane ko shugaba ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyya na'am an gane ko shugabannin masallaci ku ya adalci na'am kowa ya adalci ta kudin shi kowa an ka mutu gawa akwai shugabanci da ke saman kanshi sense exception to kai adalci an gane ko daga ciki wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid namiji ne wanda zuciyar shi kullum mallake take da masallatai da shagun na shafi ibadatillah saurayi wanda shi da ya tashi ma kawai ko ba shiga Allah ya rayu a cikin bautan Allah subhanahu wataala an gane ko wa rajulani tahaba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi saurayi guda biyu da suka ko mutum guda biyu da suka so juna dan Allah dan daukar kalmar Allah dan addinin Allah a haka suka hadu a haka suka rabu rajulun an gane ko ذكر الله خاليا ففادت عيناه kawai kai kadai ba wani ba gaban jama'a ba kawai ka tuno Allah ka tuno girman Allah ka tuno wallahi illan jabtir lana wa yarhamna la nakuna min al khasirin kawai sai kaushe da kuka dan tsoron Allah kana ciki wanda Allah zai sa saka gargashe inda al arshe shi sannan wa rajulun da'atu imratu zafa nasfin wa jamal fa qala indi akhafu Allah mace mai kyau ga kyau ga tsika ta kai ko ina bulbul inda ake son mace kuma ga ta yan dangi ce ta zo ta ce ma zo a yi iya ne ka ce kai wallahi tsoron Allah ne ka ji tsoron Allah ka tsere mata annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin mutun na karshe sai ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa afaha hatta la ta'lamu shimalahu ma anfaqat yaminuhu namiji ne da ya tashi sadaqa sai ya koye ta har sai da hannun shi na hagun bai san mai hannun shi na bayan da mai bada kawai irin wannan ya dunkulo cikin fasinal kawai ya mega haka wuce wurin ko tsakiyar dare ya je yayi to sai ka makanka hisabi kai yanzu a cikin bakon nan ku nawa ka samu a mutum bakon nan nawa ka samu ka samu ka makanka hisabi ka samu kanka cikin wanda suka yi kuka dan Allah ka samu kanka cikin wanda suka yi sadaka ba sani ba ka samu kanka zuciyarka mallake take da masallaci ka samu kanka menene kullun kai kana shafi ibadatillah ko ka samu kanka cikin wanda suka so juna dan Allah an gane ko wannan kenan Allah ya sa mu da cikin gaushe inuwa Allah yawma la zilla illa zilla shafi'ina fil mahshar sai ce katabtu halitun shara bainal anami wal wara na rubuta wannan urjuza ne dan a watsa ta a cikin talikai kowa ya samu ya har da ce iyaka wal wara a duniya ta je ko ina an gane ko kaga wannan amaji da ya rubuta ta ga da iso da magarab an gane ko shi yasa makana lillahi ba da abin da kai shi kuma na kwanan da fani akai ta ta jima ba wannan ba irin na dadin nan bane duk wanda abin da kai shi dan Allah yana tsayawa za a same shi insha Allah kuma za a yi aiki da shi an gane ko bainal anami wa rawla sai tuma falla rabbi as'alu itmama ma u'amilu yace ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala itmama ma wa amilu ya cika mani ba wa aminu abinda nake da guri nan na amal ne bit Allah nake roƙo ya cika mini guri na wannan guri na shine mi me gurin nashi litun shara bainal anami wal wara a watsa ta cikin talikai gaba dai kuma a watsa ta a duniya shine guri na yace ina roƙo Allah ya cika mini gurin nan sai yace ma asma'un nabi sallallahu alaihi wasallam sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ma asma'uhu sharifa sunayen shi madaukaka kan mu zo wannan ka sani cewa kowane suna yana iya saba ma mai sunan ma'anar sunan tana iya saba ma mai sunan banda sunaye guda uku shaknon proper yana iya saba ma ma'anar shi ta saba ma mai sunan amma banda sunaye guda uku an gane ko misali yanzu sai ka sanya ma mutum ka sanya ma danka Nuruddin misali ko me Nuruddin hasken addini yanzu kaga Nasiruddin Albani shi sunan shi ya dai an ci sa yayin muwafaka ko mai cetan addini sai kuma ciki iko Allah ya dan ceto addini ciki iko Allah to sai ka sa ma danka misali Nuruddin minene hasken addini in ka same shi wani karteli zan mai iska sai Metar ba da kai wani ciki, ta ga metar Nuruddin sai kallo na yi shi. An gane ko? Ka same shi na ƙarshe, ko kuma ka samu mutum mi, Abdullah, nan ma akwai Abdullah, bari in sauya, ku ba da sunan da ba ku. Ka sanya suna Mansur Kwala, wato mai ceto, Nassar, ya zo daga Nassar ko? Ka same shi da su ake samu, ko kake samu masu suna ga sunan ma'anar shi mai kyau. Ko kuma ka samu mutum kana son ɗanka sosai sai ka samu Muhammadu saboda son annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma Muhammadu nawa ka gani karakteri da yadda ba. Wanda sai a hankali da su ake cuta addini. A? Muhammadu ba? Allah mana gafara ba sha wannan kai kawai da bani ba nawa saka samu Muhammadu daga shi Rasulullah shi ya dauko addini amma sai ka samu danka Muhammadu amma ai kaga yana daga cikin aikin da Sheikh Daurawa yayi sai yace akwai wani Muhammadu Mahmudu ko a cikin wani film aka ce ko a cikin mi Allah ba kallansa ba nake ji wannan shi wai aka ce wani ne ke da suna Mahmud ko Muhammad sai yake takurawa aka same shi karakteri da dai iska ne a cikin film din nasu Daura ya ce wannan ko a sa mai suna ko a kashe shi a cikin film din to an ce sun kashe shi ko hudda shi aka yi aka ce ya mutu ko kuma hudda shi aka yi kwata-kwata almuhim kaga nan ai ya kyauta ya ce ai insult ne ga Rasulullah amma ai kana samun a zahiri gashi Muhammadu ne amma Allah ya gafara an gane ko to shine sai ka gane sunaye uku sune sunan yanda yake haka ne sunan ne kuma siffar ma ita ce na farko sunayen Allah an gane ko Allah siffar ilahiyya shine ilah ar-rahman siffar rahma shi dai mai rahma ne ar-rahim siffar jinkai shi mai jinkai ne duka sunayen shi tare suke da siffofin shi duka sunayen Allah husna kyaukyawa ne kuma tare suke da siffofin haka shi din ne mun gane ko sunaye na biyu wanda yanda ka same su haka ne sunayen Muhammad sunayen annabi Muhammad in ka same shi Muhammad shi din mai godiyan ne ko kuma mai yawan godiyan ne ko kuma ana gode mai ka abin da Ahmadu shi ne dai Ahmadin yayi kowa godiya wurin Allah almahi ya shahi wane ne kawurci shi din dai ne sunaye shi mun gane ko sunaye na gaba anan hirar duniya muke ba kaka zo kiyama na duniya sunaye na gaba sunayen mi qur'ani an gane ko sunayen qur'ani al-furqan shi ne ya farraka at-tanzil tanzilul kitab an gane ko qur'an din dai shi sunayen shi proper a duniya ne in kuma dama aka je lahira magana ɗaya ce dama wannan haka dai kawai shi zaman ne amma mu ne yanzu duniya a sunayen da ake sanyawa sunaye proper zaka ga za a samu sunaye sai a hankali basu mutabaka da wane ne mai sunan mun fahimta ko to amma da kaji sunayen wa'annan hakan shine sai yace ma asma'uhu sharifa sunayen annabi Muhammad madaukaka ne adidatul munifa wato masu idadku suna da dan yawa kaman ba guda bane kaman misali a cikin wannan hadisin na Jubair bin Mut'im zai kawo sunaye biyar radiyallahu anhu sai yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni khamsu asma ina da sunaye guda biyar ana Muhammad ni ne Muhammadu wa ana Ahmadu ni ne Ahmadu wa ana al-Mahi ni ne Mahi sai yace ma alladhi yamhu Allahu bi al-kufr wanda dani ne Allah zai shahe kahurci gaba daya an gane ko sai yace ma mi wa ana al-Hashim ni ne al-Hashim alladhi yahshuru ala alladhi yuhsharu ala qadami wanda ake tado mutane bayan kalmashi na bayan ni na tashi ni zan far tashi ran tashi kiyama wa ana al-aqib ni ne da aqib wanda na karshe ne kenan wannan hadisi muttafaqun alayhi amma ba yana nuna ma ba su kadai ne abiyar dinnan an gane ko shine nan zai baka su sai yace ma arja'a fil qur'ani ya zo ma a cikin qur'ani anil ilahi daga Allah subhanahu wa ta'ala sunayen annabi Isma'il sai ka samu sunaye guda biyu an gane ko shine sai yace ma ashharuha wanda yake shahara ne daga cikin sunayen annabi Muhammad sai ne yace ma wane ne Muhammad shine Muhammad shine yake shahara a qur'ani ya zo guda nawa guda hudu ne ko hudu shine yace ma wa ma Muhammadin ma kana Muhammad aba ahadi aka ne ko wa ma Muhammadin ma kana Muhammadin ala Muhammadin walladina kafaru wa saddu an sabilillahi walladina amalu wa amilu salihati wa amalu bima nuzila ala sai ta Muhammadur Rasulullah shine kaga sunaye guda nawa hudu suka zo kanda a fil qur'ani anil ilahi ismani ashharuha Muhammadun wa jaa aidun ahmad wa isala isa Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mufashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad kaga tun Isa tun annabi Isa alayhi salam ya bada labarin shi shine yace ma waja'a aidan Ahmad ya zo kuma Ahmad a Qur'ani shine guda bin da su ko akwai wani wanda ya zo bayan su babu ko sai yace ma waja'a fi sihahi a cikin sahihai da tawai sahihai ya zo shi ba suna annabi yace ma al-hashir shi fasarar Muhammadu misali fasarar Muhammadu wanda yake yawan godiya Muhammad bi yawan godiya an gane ko wasu malamai suka ce a wanda ake yawan gode ma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan kyauta ana gode mashi annabi shine in ya tashi ba da kyauta fa yace wani ba arabi da yazo wurin annabi yazo ya doki musulunci annabi ya bashi ragumi 100 ne ko ya kora duka yake kai ragumi 100 ka duba ka gani a lokacin ma kamar a yanzu ne ka zo a baka mota 100 a ce shaka ta ko jirgi ko sai suka zo jaji a raguma ne sai zama jirgi yanzu ka zo kawai wurin mutum ka ce mai shikenan ka musulunta ya baka mi mota 100 kai ko velo 100 aka baka ai wasa ba bari Allah ya kora yake yace kai ku zo in gaya muku wallahi ga wannan wanda bai tsoron talauci gashi ba da yake bai tsoron talauci yace wallahi ku musulunta akwai wata wannan da aka samu wata galima da aka samu da ta zo da yawa lokacin annabi Muhammad zuwa ya zuda ta a masallaci dukiya tsalla kudade tsalla ya zuda a masallaci wanda ya ji labari sai ya zo nafila masallaci Allahu akbar rasulullahi ce kwasa ka kai wani ya ji labari sai ya zo ya ce mun zo mu gaisa da rasulullahi annabi ya ce kwasa ka kai ana ta al-Abbas amma rasulullahi ya ji labari al-Abbas sai ya zo al-Abbas ya ce ya zo ya ji an ce yana tarbo ina nashi rasulullahi ya ce kwasa ka kai al-Abbas ya huta minene mai ahin shi ya shuhuda ya tuka dukiya kudi wa ba dukiya kudi ya zuba ya tuka ya kulle ya kasa doka yace wa jama'a ku kama mu ne zura annabi yace a aka wanda ya kama mai ya kwasa daidai yanda zai doka yace to ai kai dana ne kama mu ne dora yace a ammi doki daidai yanda zaka iya doka ka rage ka doki yanda zaka iya doka ya rage ya rage ya kasa doka ya kara ya kara ya kasa doka kaga aka ce ga mi ga samu ga kwana yin wa ga samu ga kwana yin wa al-abbas sai doki daidai nashi rasulullah ko kallon wannan da biyi ba kawai ya rage duka shi ho bai san ba menene bai san ba wai ya aji shine kamar yadda muka ce muku Aisha an ta kawo mata dinari 100 ko ran nan tana azumi tarabe can karshe an zo shan ruwa tace ma bai wata dala doko mana gumba gumban nan mu dama mu sharuwa tace ummul mu'minin kika kyashi ban mudir habibi yau mu dai mu so na'ama mu dan taba mun ji azumi tace man ciwa ne kika ki tana mani shi hoda Allah ka ji masu yi da Allah man cewa dai aka ki tana mata to rasulullah kyauta yake shi yasa muhammad ana yawan gode mishi kowa ya zo godiya yake mishi godiya godiya saboda in ya bada badawa yake mai waiwaye an gane ko kuma shi rasulullah da kake gani kowa ba yake kowa ba yake kawai kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi ne da yake ido rihe kowa ba yake zaka gani ya san kai dan daba ne character sai kuma sai ya baka wasu ta aka sai kyauta ta musulunci su eh sai ya baka sai ya ma kyautar da wannan shuru kawai tetuwa ke tawai kyautar da ake cewa tetuwa tetuwa dan banza shikenan sai ka jale eh sallallahu alaihi wasallam to wannan shine muhammad ahmad kuma ahmadun nas ala al-itlaq babu wanda yake shi kuma godiya ga ubangin shi ya gode ma mi ubangin shi a duniya ba ayi ba kun ba ayi wanda yake shi gode ma ubangin shi an gane ku shi ka san godiya ga ubangiji ibada ce ibada ce kuma kana godewa Allah sai ya kara mala in shakartum la azidannakum an gane ku la in shakartum la azidannakum wai shi wa in kana da wayo in kana da dubara akwai abubuwan da ba sai ka roke su ba akwai abubuwan da ba sai ka roke su ba yanzu misali misali zan ba ku ai ko ka rasa ko bai kana da lahiya ita gode ma Allah kan lahiyar nan in lahiyar ta yi yawa kuma Allah sai ya ka abinda lahiyar zata ci ya kake ganin ta Allah ya baka wata LL 10 ka ita godiya kanta an gane ko kana ganin dan uwanka ya shiga halin kakani ke yi mashi addu'a kai ko mala'iku su ma akwai abubuwan da garanti gare ka wurin yin su farafur ga addu'a ka sarta addu'a kai ta ba kana da garanti amma ba kamar irin wayannan ba ka san dai kai godiya Allah ne yace la azidannakum na rantsi sai na fara ba kuran suwa ce lamun kasance can kuma in kama addu'a dan uwanka kama addu'a za halgai mala'iku sai su mashi nan gaba in kama annab salati Allah zai mago maka kai yanzu ita naji Allah ne zai ce ma Allah yayi maka salati gare ka kai wane amma iyallanka salati an gane ku an tsamtace ka an amma albarka amma iyallanka albarka yo wani dan kaza kaza ya isa ya hauka baka haiwa ya zai aika haiwa eh mana kai koma da salati kai ma Allah yayi ta maka ka duba ka gani ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali goma za a maka goma za a maka to yanzu in ka zo duk wurin kwanci kai da 100 ba kai kullun kana da salati nawa dubu dubu ba daga mutum ba ba daga mala'ika ba ga me yin salatin Allah gaba daya me abin ne gaba daya zai ce ni wannan na maka salati duba haka gani wallahi almasalul ala ko kai yanzu tani yace ba wa da na maka garanti eh sai kai kawai kau brado ba ne amma ka garanti eh idan abin da kake so kai ai kaga ba wasa Allah mana gafara gaskiya wani in wani ne ashiru sai yace ma alhashir wal mahi wane ne hashir alhashir shine kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu sharun nas ala qadami yace bayan animi an yi busa ta biyu ai ta farko wani fiqa fi sur fasaiqa man fi samawati wal man fi al-ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun sai ka kowa ya tashi ra kallo ya kallon juna to wannan busar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai fara tashi alhasha da gare shi za a fara tashi in yaso wasu su babbago an gane ko bayan shi wal mahi shine yamhu bi Allahul kufur shine da zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne za a yi za a shahi kafirci kuma tabbas an shahi shi alhamdulillah ina ne zaka shiga baka ji ba baka samu musulmi ba a duniya babu ko ina musulunci ya shiga sai da ba a yi shi al-ittihad ka samu wani ba a yi shi ba amma dai akwai musulmi mun fahimta ko kafircin an shahi shi cikin ikon Allah an gane ko al-hashiru wal mahi wal aqil shine na karshe an gane ko shi aqil aqitu ma'aqib abu na karshe wannan ka kuga muna yawa tsawaita a cikin fasara shi dan babu su a can baya ko ba mu su ba a baya ko kenan zan mun dan tsawaita dan in daga wanka so gudu da me insha Allah al-aqib aqitu ma abu na karshe shine aqil sai yace ma walul lil-aqabi minan nar san diddige da ake bari wurin wanke shi na arwalla karshe ne ka gani ko al-aqib shine yake cima al-aqib wato abu na karshe san cikin wannan zo da yake cima wa uquba kullu shay'in nahnu fihi min al-jam'il kaseer ila shatatiko karshen duk wani abu da muke cikin shi zo duko duk wani abu da kake ganin shi karshen shi na tattara abubuwa dukiya to zai zama to ya shaddata ya kare ya watsi shine aqib karshe to shine aqib shine na karshe wanda babu annabi bayan shi na'am ma kana muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi ko wa khatamun nabiyina bari dai annabi ne kuma karshen annabawa da shi aka cike annabawa shine aqib aiwa saba ana sanya masu sunaye mutane aqib ko ka san mutane aqib masu suna aqib na'am to su ba mu san aqib din nabi ba Allah mana gafara an gane ko na'am yace ma al-aqibul wal-aqibul muqaffi yace ma al-muqaffi shi ma kusan aqib din ne kaga wannan shi ma yazo a cikin sahihi wannan sunan an gane ko ya zo a cikin sahihai muqaffi wanda shi ma wanda babu annabi bayan shi akhirul anbiya kamar da shi da wane ne da shi da shine ai sai yace ma al-aqibul muqaffi da shi da aqib dal muqaffi kusan duka wato masdar ɗaya ne an gane ko kenan shine cika muke annabawa masu cike su sai mala yace ba bi mamada nastaghfi da wannan sunayen da suka wuce nastaghfi madan daka ta haka mun ga fahimta suna kusan shidda ne kawo ma ko yace ma ashhadu ha muhammadun wa jaa aidan ahmadu wa jaa fi sihahi al-hashiru wal mahi wal aqibul muqaffi suna shidda na rasulullahi ne kawo maka sai yace ma bi mamada to nastaghfi daga wannan da suka wuce mu dan dakata haka mu saurara sai yace ba maulidihu wa nasbuhu sallallahu alaihi wasallam ai huwal shi da dangantakar shi sallallahu alaihi wasallam shine malai yace ba wa maulidur rasuli wafaqa amal fili fi makkah al mukarrama fi usratin muazzama huwa ibn abdullah al qurashi al qurashi zil jahi jadduhu abdul muttalib zu hasabin wa zu nasab aminatun ummun nabi وبنت وهب النسب تكفلت برشعتي من بعد موت والدي يتي ما وانيني ومولد الرسول مولد النبي صلى الله عليه وسلم مولدي ده اكي تي ما ايوا كده ده اكي مولدي ايوا مولد الرسول ايوا النبي صلى الله عليه وسلم وافق عمل فيه يا مكم موافقه لشكره كيوا من ده بيان ده اختلاف المعلمين نيني كو sai ce ma fi makkatal mukarrama a makka aka haye shi fi usratin muazzama a cikin wata fami mai girma mun ga girman darajar famin kasko a baya duka huwa ibn abdullah shine muhammad dinna sallallahu alaihi wasallam da ake cewa shine dan abdullah al qurashi zil jahi shi ba quraishi ne mai daukaka a ce ma al jahi madaukaki kenan an gane ko jah daukaka kenan jadduhu abdul muttalib kakan shi shine Abdul Muttalib zu hasab akte ma zu hasab ma abucin daukaka shi ba sai ce ma shawa ma abucin daraja da girma da daukaka hasab kenan wazi nasab ko zu hasabin wa zu nasab kuma ma abucin dangantaka dan dangi ne kaga sai da aka sada ma allazi yatahi nasbu ilawa sayyidina Isma'il bin Ibrahim Khalil kenan diyan dangi ne silsila ce zaka ji ana ɗiyan dangi kaga mu nan banmu da wannan al'ada ta ɗiyan dangi ko amma to su larabawa ina ji har yanzu suna cikin ta mu kabilar kaza ci kabilar kaza ta raja gare su fami kaza ne a cikin kabilar kaza ma ɗiyan wane ne jarunta aka san mu da shi yanzu mu cikin mu na Hausa sai cikin Legriyo ake samu sko sai ta kai ne dan wane Legriyo su zo fami royal suke ma wannan abu amma ada ko ba fami royal bane kake cikin larabawa kuna da wannan izzai kai mu ɗan kabila kaza ne ba ɗan kabila kaza bane mu ɗan kabila kaza ne ai zan mu ga bayan mutuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan sai da wannan hamiyyar ta jahiliya ta doke shi da aka ma Abubakar mubaya yazo yana ce ma Ali bakalin kabilar mu ta karin tasu yace da abin yayin mubaya kai ne dangin Annabi kai ne jinin shi kai ne sarkin shi kuma kai ne kabilar shi kabilar mu ta tashi alaiki ce mai wai kai Abu Sufyan har yanzu hamiyyar na aukanan na jahiliya bai ku bai sake ka ba har yanzu da saura to suna da wannan abin itizaz bil qaba'i shi ne yace ma to shi da man dai wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam kabilar tasu madaukakiya ce ai shi yasa Allah subhanahu wataala Allahu a'lam haythu yaj'ala risalata Allah shi kada ya san inda yake aje menene annabta shi kuma haka zalika Allah subhanahu wataala bai aiko annabta cikin kaskantattar kabila an gane ku ba aiko shi cikin kaskantattar kabila an aka aiko shi cikin kaskantattar kabila to suwa za su bi shi ɗan kabila wanda aka turo su ne su ba sa bi shi ba zaka ga da annabawa Allah da aka turo su to fami da su fami ce wanda ake shi da ita wato fami ce zu hasabin wa zu nasab an gane ku ɗiyan daraja ne ɗiyan sharaf ne ɗiyan kabila ne sai yace ma aminatun ummun nabi sunan mamma shi amina wa bintu wahbin nasabi nasabta kuma ɗiya wahab ce ai mun gani ita ma ina kabilar ta yake karewa ita ma dai kaka nabiyar suke hadewa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai su gangara can wurin annabi isma'il da ibrahim alaihi wassalam takaffalat bi nashati ita ta dauki wato kafara ta girman shi min ba'di mauti walidi bayan baban shi ya rasu wannan din mun gashi ba sai mun dawo kusa da shehu na'am sai yace rida'uhu wa hadisatu shaqqus sadr renan annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisa a ce ba menene hadisa da Hausa aksiyon za a ce ko me a abkuwa ko kuma haruwan tsaga kirji da aka yi abkuwa tsaga kirji Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi shine hadisatu shaqqus sadr sai mallan yace maka murdi'uhu zakiyya halimatu sa'diyya tarara as-sabiyyu at-tahiru az-zakiyyu inda afadil al-arab fi bani sa'd wa najab nabiyuna ra al-ganam kal-anbiya'i fi al-umam wa bainama wa huwa sabi fi ra'yihi wal-la'bi idza huwa bil malaki fa shaqqa sadruhu az-zaki akhraja minhu qalbahu bi zamzamin tahharahu wa ba'da ma naqahu bi hikmatin hashahu ata alimatal khabar bi kulli tiflin kad hadar wa kulluhum qad naqala muhammadun qad qutila wa hina ada akhbara bima ra'a wa ma jara fanza'ajat halima min hadhihi al-azima wa raddat as-sabiyya li ummihi radiya yace maka murdi'u zakiyya wanda tare ne shi mun san al'adar larabawa wurin reno sai yace tsaftatattan nan tatattan nan zakiyya halimatu sa'diyya ita ce halima wato basadiyya ta kabilar sa'd an gane ko cikin banu sa'd wannan din mun ga bayani shi tarara as-sabiyyu ayace tarara sai a ce yayi mi ya dan girma ya reru ya tashi zace ko ya tashi wannan sai yace ma as-sabiyyu kenan yaron nan wani yawo rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahiru az-zakiyyu wato tsarkakakke mai kaihin hankali an gane ko shi tun yana yaro kaihin hankali gare shi at-tahiru az-zakiyyu mai kaihin hankali inda afadin al-arab fi bani sa'din wa najab cikin wato afadin wato fiyayyen madaukaka na larabawa suna daga cikin manyan kabila ko fi bani sa'din wa najab a cikin bani sa'd kenan da najab kenan su ne kabilar da ya rayu a cikin su wannan sune afadul arab da mala ya kawo sai yace ma nabiyu na ra algaram ka sani wa annabun mu yayi hakiyan dabbobi kal anbiya fil umam kamar sauran annabawa da kake gani cikin al'umma su sai kiyan dabbobi akwai hadisi ya kubce mani ba min nabiyin wallahi illa wa ra'al ghanam aw kama ja'al hadith
babu annabin da Allah ya turo sai ya kiyaye dabbobi kaman Allah ya turo annabi sai an baka dabbobi
an gane ko saboda mi hikima shine zaka dauki nauyin al'umma zaka yi mu'amala da al'umma to Allah sai ya jarabta ko kuma ya baka formation ai formation ce Allah yake ba annaba bari a fara baka mahaukata bari ka fara jeran mahaukata mu gani sannan sai a baka mutane zaka ga ni din mai kiwon dabbobi wanda ya iya jeran dabbobi to yana da hakuri mun fahimta saboda tumkiya in ta mashi wata kwabai sai ya tsare kanshi wanda zai dauki dabbobi ya kiyaye sai yana da hakuri an gane ko duk mai kiyaye dabbobi ka kula ka gani sai ka same shi mutum ne cikin iko Allah mai hakuri sai dai kuma in dabbobin ma ba hakuri ba yake kishin sai yake yana kashe sa abin za a wuce an gane ko Allahu a'lam bi sihhati hadhihi riwaya annabi Musa alaihi salam ana faɗi lokacin da ya dawo falamma qadal Musa al-ajal wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kufu inni arastu nara la'alli atikum minha bi qabasin aw atikum la'alli atikum minha ya rabbi lakal hamd la'alli atikum minha bi khabarin ya rabbi lakal hamd bi shabi khabasin la'allakum tasallun barakallahu fikum mala ibrahim eh mana Allah mana gafara annabi Musa da ya huto ya ida wannan kwana nawa aka bashi kama a bashi mata yace in yi uridu an kunki haka in da bi da tayya hataini ala an ta ajrani 80 hijaz sai ka mani shekara 8 kana mani wannan ijar na doke ka kana mani aikin gida yace fa ina tsawon da asharin fa mai ibe in ka tsaka goma wannan daga gare ka banda sai tsaron ta za a baka mata kai shekara 10 kana aiki ko ba a sa amma tsanani lalle da wasu hanyar zuwa su yawo ne Allah mana gafara Allah mana gafara kaga inda ake aure ne tsada ko inda za a san falar din macen amma yanzu ka zo da wannan wannan dinka an baka mata in baka san darajar auren ba kawai shine sai ka kasa bota da wuri baka gasu ba an gane ko eh sai ya ce annabi Musa shine Allah ya ce mana da yanda Musa yi da wannan shekarun nashi sai ya tattaro iyalan shi zan su koma gida ko to ai a lokacin mufassirun sun kawo bayanin cewa ai shi ma yana da dabbobin shi bayan kiyon da yake yi mawa ba sirkin shi shi ma ya samu dabbobin shi nashi na kanshi kuma da zai tai sai da ya koro mi dabbobin shi saboda me yasa zaka gane wannan da aka cewa ma tilka biya minika ya Musa me yace hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami yana da yan ganami yan awaki yan tumaki an gane ko to wannan lokacin da suka zo malaman tafsir sun kawo cewa duhu aka yi iska aka yi mi sanyi dabbobin suka watse yabi wannan da gudu yayi tan suka tunzawa shi suka bata mashi rai suka gigita shi can ya kamo wata yar karama suka ce sai yake shahata yake lallashin ta kin ba kake wahala kin ba da wahala dan wannan yake lallashin ta dabba yake binta a hankali to kai kaga kai ne sun watse sun baka wahala cikin sanyi ga iyalanka ga wane ne in ka samu yar karama kana zuwa yanka ta zakai ce ayal kaza kwantar da ita ko kuma ka make ta shi kuma tattaro su da yake kasu je su sha wahala basu da mai kula da su ya mai jo su wuri daya mun fahimta ko ka duba wanda yayi ma dabbobi haka yake lallaba su amma ka san cewa mutum dan jaraba ne mutum sai da suka hasala shi an gane ko lokacin da yazo menene sai da ya zubda allunan attaurawa da hannun shi saboda ya hasala mutane sai da suka hasala shi har ya kama gemun wane ne dan uwan shi ya kama kwankwabin wannan gashin shi na baya yake gilgiza shi ka duba ka gani yanda ya hasala Allah ya ce mun can falamma sakata amusal kadama sai da ya saba kai huce ka duba can da ya hasala ba kan dabbobi amma mutane masu hankalin ba sai da suka hasala shi an gane ko to muhalli shahid ma min nabiyin illa wa qadara alqada duk wasu annabawa sai sun yi kiyon dabbobi kenan wanda ya hakuri da dabbobi mara hankali ya yi hakuri da mi bakin gargado ya yi hakuri da masu hankali aka ce ma saboda ai akwai kahurawa ai iska ai ba masu hankali bane Allah ya gaya mana Allah ya ce mi ulaika kal an'am balhum adab wayannan kamar dabbobi suke wayannan kahura da kike ganin su sai Allah ya ce kai bar ma wallahi sai dabbobi bacewa kina kaga anan dabbobi sun yi su da nasin Qur'ani Allah mana gafara shine yace ma nabiyyu nara al-kalam ka sani annabin mu haya fiye dabbobi kal andiya fil umam kamar sauran annabawa a cikin al'ummomin su wa bainama wa huwa sabi a yayin da yana yaran shi karami nan haya tsallake ma da yayin shekara 2 aka maida shi an maido shi wurin halima har ya zo ma shekara 4 wa bainama wa huwa sabi fi ra'yihi wal laibi yana dan yaran shi karami wurin dan shekara 4 nan yana cikin kiyo kuma yana cikin wasannin shi ga kiyo ga wasanni sai yana shekara 4 yake dan kiyon shi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana wasanni na yara idza huwa bil malak sai gashi ga mala'ika ya kaba shi ya kada shi ya kwantar da shi fashaka sadruhu zaki sai ya yanka ya tsaga kirje shi azzaki mai karhin kwalwal mun ga bayanin shaku sadar ko aka ce shaku sadar so uku aka yi shi mun ga shi a cikin ruzal mai iya ne ko na farko wannan ne yana yaro na biyu kuma lokacin da za a bashi annabta na uku da za a yi isra'il mi'raj da shi yana yaro aka hudu baka wannan tsoka aka yadda ta daga cikin zuciya shi aka ce wannan shine nasibin din shedan daga gare ka aka wanke zuciya da za a bashi annabta dan ya iya dokan mi nauyin wahayi nauyin annabta a na uku da za a je Isra'il mi'raj dan ya ji mi sai samu karhin kuzarin magana da wato munajati da ubangijin shi kina wannan shine fashaka sadruhu zaki wannan na farkon ne sai ya ce ma akhraja minhu qalbahu da ya tsaga kitin da sai ya hudo zuciya annabi bi zamzamin tahharahu sai ya wanke shi ya tsabtace shi da ruwan zamzam an gane ko wannan ma mun yi shi sosai insha Allah ba sai mun dawo kan shi ba baba da ma na kawu yayin da ya wanke zuciyar nan in aka ce naka ya tsabtace shi babu dauda cikin shi an gane ko shine ai cikin addu'a kake cewa Allahumma naqini min khataaya kama yunqas thawbul abyad min nas Allah ka tsarkake ni ka huda mani dauda daga zunubin na kamar yadda ake huda daudan farin kaya yadda ake huda dauda daga cikin farin kaya Allah ina son ka wanke ni daga zunubi na daga wannan shine yace ma na qahu nam bi hikmatin hashahu to sai ya maida shi da hikima hasha sai ya yi mi kamar super theater ya maida shi ya rihe shi tsab da hikima ya annabi mala'ika yi shi ya rihe zuciya ya maida shi inda yake rihe shi kai ka duba fenomen din da suke cikin jijiya ai ka san sai da hikima za a iya maida shi yani menene artel ko shi artel droit da menene artel pulmonaire ko likita ya ne suke jijiyoyin da sai ne sai ma lai ce ma ata halimatal khabar min kulli tiflin qad hadar wa kulluhum qad nakala muhammadun qad qutila sai labari ya zo ma Halima ai cikin yaran da yake kiyaye dabbobin kuma yake wasa kuma ai yaran sun ga an kwantar da shi an kada shi sun ga an tsaga kirje shi ina za a sai ruwa shi misali a baka misali yaro ne suna wasa da yara sai wani abu ya kade shi yaran ya suke ruwa shi an bige miki dawa ne sai ta fito ita ma da gudu moto ya bige wa ne sai kaga ta fito ita ma da gudu koi wani bi koyi jabi ba ta sanyowa ba ta inda yake ba an bige shi kawai ta fito to irin yadda suka ma Halima kenan kawai kowane yaro ya rubo da gudu Halima min kulli tiflin kad hadar kowane yaro ya harto wurin ya zo wurin Halima wa kulluhum qad naqala kowa sai ya kawo labarin nan muhammadun kad qutila sai Halima an kashe muhammadu an gane ko ya kuke ganin zata shi ba danta ba ta doko dan amana a irin yayin da ka duba yayin da fa da ai babu kiya kashe kashe irin haka a kashe yaro an da ya kashe manya an jiya kiya ba yaro yanzu ne sai ka samu yaro an mai an gwangwale idan ayin Allah mana gafara Allah kare mu to shine sai su zo mata ita kuma dan mutane mi zanta ce musu in mutuwa ce an san mutuwa Allah da annabi ce amma kisa Halima sai ta huta mi da gudu an gane ko taje wahina ada akhbara bima jarawa ma bima raawa ma jara da ya dawo ta dauko shi ta zo ita ta ga dai suka ci daga abin jinjina amma bata gami ba inda aka zaga sai ta ba ya ba mamma shi labari dan shekara hudu ai ka san ya ba da labari bi akai yaro dan shekara hudu ya san bi ake har yana huta kiyo da abu da yar da wane ne ya ba ta labari bi akai abin da ya gani kuma abin da akai wani ne zai zo ya kwantar da ni ya kada ne kaza 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 bima ra'a abin da ya gani wa majara da kuma abin da akai fanza'ajat halima min hazihi al'azima haba halima sai ta tunzura wannan ai labari ne mai girma labari ne mai girma ita ai mun gani da tai shekara biyu can cewa tai amaido mata shi ta ji dadin zama da shi sai ce mamata makkaha akwai cututtuka can kauye lahiya lawwa ne ne a bar shi dan ƙara girma jikin shi bai sifa ta ce koma da shi yanzu Halima ba dan Allah ya kaddara ba ta ga wannan abin ta tuzo ta tsorata wala bata maido shi an zo hudun ma cewa za ta yi a dan ƙara da ya dan ƙara wayo to Allah ya subhanahu wa ta'ala sai kaddara sai yayi shekara biyu ruma fashi ta da rasu sannan ta rasu Halima sai ta ji tsoro wannan abin azima wannan girma abu mai girma waraddatu sabiyya sai ta maido wannan yara li ummihi radiya ta maido tana yardar dawar uwar shi tace gashi rike kayan ki ga dan ki na maido miki shekaru sun cika lokaci yayi tun dazu nan ya kamata mu tsaya sai mu tashi insha Allah an Allah ya kai mu satin sama rasuwan mammashi da mammashi ta rasu ya aka yi ta rasu da kuma wa kafalatu jaddihi summa ammuhu ya ne kakan shi ya roke ya doki kafalar shi sannan ya ne won baban shi ya doki kafalar shi insha Allah fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi gaba ɗayan mu kuskure kuma Allah goge shi daga kiran san mu ya mana gafara shi muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ara mana san annabi sallallahu alaihi wasallam su na gaskiya ya tada mu da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ranar tashi kiyama kasan al'arshin shi Allah kuma a cikin aljanna aljannal firdaus Allahumma yassir lana al'umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن يحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق أن ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر المتقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته